wannan ai yin shi ne yin shi ne I'm all a wow come back ai bado 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 ka yin shi ne ba ta kuna fati baby ba ta kuna aje wata ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya kai fati ba ta kuna fati baby ba ta kuna aje wata ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya
oh fati baby oh fati baby if you leave me I go crazy if you leave me I go crazy cause I be with you I feel amazing
Jabotas ne kuma ba wahala sun iya wanka ga kan aniya
yar duma duma ga tabara cikin ta su mallin ta na shakara binta siga na lura ta ga mu gani mana mai tsada keke burkita mu lissafi ko wani gaye kuma jinnaki beji beji kamar littafi bul di baduka
tafiyan ta daidai daidai ka ganta ka santa kai tsadan ta fai 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 irin su matan sarakai ne ta kunce zani mu ta gwaye ne Fati bata kana Fati baby bata kana Ajabota ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya Fatima bata kana Fati baby bata kana Ajabota ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya eh ga kan aniya eh bata kana Maryam Bud bata kana Ajabota ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya Hawawu mai kyau bata kana Ajabota ce kuma ba
bata kwana ajebota ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya
tahira bata kwana ajebota ce kuma ba wahala ta iya wanka ga kan aniya aziya bata kwana ta iya wanka ga kan aniya marafa bata kwana ta iya wanka ga kan aniya ziyake bata kwana ta iya wanka ga kan aniya fatiwa sha bata kwana ta iya wanka ga kan aniya ziwebi bata kwana
na ta kwana